Exclusive on Ali Media Center.
Allah da magani, Audi yake ma da magani. Nace Allah da magani, Audi yake ma da magani. Ban so rabo da ke ba Audi ya daji na so shiga Ciwon cikin barewa a daji waza ya ba ta kanwa Allah da yayi barewa a daji shi za ya ba ta kanwa
Allah da magani
Na to nari jiyata aradu ban sharuwanta ba Na shukalu daina aradu ban shafura da shi ba Buzu in shimfida shi in ringa fatar a bani keke ki dauki buzu ki shimfida shi ki ringa fatar a baki ne
Allah da magani, Audi yake ma da magani.